أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. السلام عليكم ورحمة الله. الله سبحانه وتعالى يتي أفمن اتبع رضوان الله شن وان دي يبي يردن الله سبحانه وتعالى يغا حنين الله يبي وان نان حنين ينا دي دي دا وان دا يكوما دا فشن الله سبحانه وتعالى يكوما دا تابي وا يتابي ya sami fushin Allah subhanahu wa ta'ala, sannan bayan samun fushin Allah kuma makoman shi ya zama wuta, wa ma'awahu jahannamu, kuma makoman shi ya zama wuta, wa bi'sal masir, tir da makoman da ya zama wuta. Watan wannan Allah subhanahu wa ta'ala yana ma mutanen Makka ne wanda suka zo a cikin wannan jihadin, watan suna lissafin cewa to shikenan idan kuma kun kashe mutum 70 a Badru, to ga yanan su ba yanzu inji mutanen Makka sun zo sun shahadantar da mutum 70 a Uhudu, watan kaman Badaru da Uhudu kenan. Allah ya ce a ai ba daya bane, kaman inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya musu laysa sawa'an qatlana fil jannati wa qatlakum fil nar, mu waɗanda aka kashe suka shahadantar da su a cikin al'ummar musulmi suna aljanna, koko waɗanda aka kashe a cikin ku suna wuta. Saboda haka a zahiri duka kisa ne, amma dai waɗannan sun an kai su ga musu gaggawan isar da su aljanna ne, wannan kuma an musu gaggawan kai su wuta ne. Afa man ittaba ridwanallahi kaman ba'a bi sakhtin min Allah, kaman wanda ya koma da fushin Allah subhanahu wataala, ko tozartarwa na Ubangiji subhanahu wataala. Anan Allah ya ce wanda ya koma da fushin Allah, wato wanda ya zama ya sami fushin Allah, domin a ƙara tabbatar ma mutane, domin misali mutum zai iya tunanin eh to kila ya sami fushin Allah a rayuwarsa ne, amma wajen komawansa a lahira daga baya Allah subhanahu wa ta'ala ya tuba ko ya yafe masa, to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana cewa mu ma'awahu jahannamu, kuma wannan mutumin wanda ya sami fushin Allah subhanahu wa ta'ala to makomansa shine watan jahannama wa bi'sal masir. Ina yawan faɗi ko da yaushe, duk inda aka ga irin waɗannan sifofin, kamar a ce fushin Allah subhanahu wataala ko ko irin son Allah subhanahu wataala, to dukan su ba suna nufin waɗannan sifofin infi'aliya bane, domin waɗannan wasu sifofi ne wanda suke a'rad ne, amfaninsu su ne canza wanda ya fada ya shiga cikinsu daga yanayinsa. Watan idan mutum ya sami fushi sai ya fita daga cikin mallakan kansa, kila har yi wani tasarrufi wanda ya saba da mutumin da yake cikin mazaji din sa haka in mutum yana murna sai ya fita daga cikin tabi'an sa kila har yayi wani tasarrufi da ya saba cikin mazaji din sa kila in mutum murna ta sashi wani abu in ya koma cikin yanayin sa aka ce wannan abin sai ya ce an dauke shi yaro karami ko an dauke shi mahaukaci amma lokacin da yake murna zai aikata to amma ainihin abin da ake nufi da wadannan kullumin aka jingina ma Allah subhanahu wataala shine abin da wannan abin ka haifar idan aka ce so ne to abin da so ke haifarwa kyautatawa idan aka ce fushi ne to abin da ke fushi ke haifarwa shine intiqami shine azaba to abin da wannan sifan ke haifarwa shine ake nufin Allah subhanahu wataala yayi to amma ita a yaran larabci tunda ba ta da wata kalman da za ta sifanta wannan na Allah subhanahu wataala sai amfani da wanda Allah subhanahu wataala ya saba amfani da shi ga bayi amma dai yana nufin natijan wannan sifan ne ba ita kanta sifan ba wallahu a'lam na'am darajat هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون الله سبحانه وتعالى yace wadannan mutanen watan sawa'un su mu'minan a ranar tashin kiyama ko kuwa su wadancan man ba'a bi sakhtin min Allah dukan su dai darajatun ne hawa hawa ne a wajen Allah subhanahu wataala watan tun anan duniya mutane hawa hawa ne wajen Allah subhanahu wataala za ka ga akwai mutumin da shi yana cikin mutanen da su dai kawai suna zuwa da zahirin abubuwa ba sun shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah sun shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzon Allah ne akwai mutumin da ya kara da wannan cewon zuciyansa yana da yaqinin itiqadin abubuwan nan da yake aikatawa akwai mutumin da ya kara akan wannan cewa shi kurukuru ma yake jin kaman yana ganin abin da yake aikatawa watan shine wannan darajojin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da malaika jibrilu randa malaika jibrilu yazo ya shiga cikin almajirai don muhimmancin karatun da za a yi ranar sai da yazo musamman ya zauna ya tankwashe kafa kaman kowane almajiri ya zama shine mai tambaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne mai amsawa ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai koyar da mu darajatu na addini menene darajan islamu menene darajan imanu menene darajan ihsanu wanda kuma kowanne a cikin shi ya kunshi su ma darajatu wato duk mutumin da yace mutane ba darajat bane ya kalli mutane kallo iri daya to kaman ya kore baiwan Allah subhanahu wataala cikin bayi har abada akwai tafawut tsakanin mutane wani bai daidai da wani wani yafi wani kuma Allah subhanahu wataala in zai saukar da shari'a to yakan saukar a matsayin na ƙasa ne gaba daya a matsayin nan ƙasa ne gaba daya to daga nan sai mutane su rika gasa suna rige-rige wato an ce a matsayin na ƙasa Allah subhanahu wataala kullun yana saukar da shari'o'i sai kaje yana la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah subhanahu wataala baya tilasta marai baya daura marai wani abu sai abin da ran za ta iya ba takura shi yasa ba za ka taba jin Allah subhanahu wataala ya kallafa ma bayi azumi ai daya a sha daya kullun ba ba Allah subhanahu wataala ba zai kallafa ma bayi su ta istighfari daruruwa kullun ko salati daruruwa kullun ba dan mene domin ana Allah shi taklifin sa yana kallafa abin da kowa zai iya da wusu to bayan an kallafa ma mutane abin da kowa zai iya da wusu to daga nan sai ya zama hum darajatun indallah daga nan sai mutane kuma su fara rige-rige cikin kusanci da Allah gurgurdan yanda suke daukan nafilfili suna mai da su farillai akan su gurgurdan yanda suke daukan makruhai suna mai da su haramun akan kansu abin da yake ba haramun bane shi ya haramta ma kansa kawai saboda shi ba ruwan shi da wannan abin saboda abin da shubha manittaka shubuhat faqad istabra ali dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi shubuhati faqad waqa'a fil harami karra'i yar'a hawla al hima yushaku an ko yushiku an yuwaqi'ahu sai ya zama yana nisantan shubha sai ya zama kokari yake yi ya ga mustahabbi ya maida wannan mustahabbin farilla akan shi Allah subhanahu wa ta'ala bai fardanta mashi amma shi ya maida abin farilla shi yasa kullun muna fadi cewa Allah subhanahu wataala ya nuna mana a cikin hadisi ingantacce la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi babu wani abu da Allah subhanahu wataala yake son bawa ya kusance shi da shi irin abin da Allah subhanahu wataala ya daura ma bawa ya mayar da shi farilla akan wannan bawa shine abin da Allah ya fi so bawa yi masa ba wani abu da Allah yake so bawa yi kaman wannan in Allah ya sa maka sallan biyar din nan na asuba da azhar da al'asr da maghriba da isha to ka zo ma Allah da wannan shine abin da Allah ya fi so
to in ka gama da wannan amma zuwa da waɗannan kai ta zuwa da waɗannan ba zai sa mutun ya zama wali ba zai sa mutun dai ya zama watan hum darajatun a darajan farko din zai cika makamin darajan farko duk da kyautatawa a cikin sauran su zai iya maida mutun wali kyautatawa wannan kuma kage shi ma an shiga cikin darajatun to amma abinda hadisi ya nuna mana shine ya ake samun soyayyen Allah to shi kuma da nafilfili ne shi abinda Allah yake so shine ka zo mashi da farilla wannan kai wajibi kenan to kuma ya ake rigirge cikin samun soyayyen Allah to gurgurdan rigirgen ku cikin zuwa da nafilfili shine wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu idan daga nan bayan ka kyautata farillai bayan ka zo da farillai yanda Allah ya umurni sai kuma ka rika daukan nafilfili kana maida su farilla akan ka Allah subhanahu wa ta'ala bai daura maka kai azumi kullun ba kace kai shikenan kawai kullun zakai azumi daya ka sha daya Allah subhanahu wa ta'ala bai daura maka wani adadi na salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ka dauka kace kai kullun sai kai wani adadin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko makamancin wannan to kaga annawa fil kenan duk wani abu wanda za a nemi kusanci da Allah zuwa ga Allah da wannan abin wanda ba farilla bane wannan abin to a ciki ne ake rigirgen samun soyayyen Allah da samun kusanci da Allah subhanahu wataala to kuma wannan ne yake sa mutane sai su zama wannan darajat din shi kuma abu ne wanda yake nan a bude kofofin su suna nan da fadi Allah subhanahu wataala kadai ya san ta kofan da wato an ce hanyoyin zuwan mu Allah hanyoyin samun yardan Allah suna daidai da yawan numfashin dan adam saboda haka abinda mutum baya zato sai ya zama wannan shine hanyar da zai ƙara kusanci da Allah subhanahu wataala da shi hum darajatun inda Allah dan haka mutane suna nan dai hawa hawa ne matsayi matsayi ne kuma a ka'idan yanda Allah subhanahu wataala ya halitta galiban duk mutumin da yake matsayin da bai kai na saman shi ba to yana inkarin abinda na saman sa yake kai duk mutumin da yake matsayin da bai kai na sama ba to yana inkari yana ganin cewa abinda na saman shadin nan yake kai ba daidai bane kuskure ne to abinda ake nema shine wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya waffaka shi ya datar da shi ya zama shi yana sama shine a sama din to sai ya karade wanda suke karkashin shi da tausayin sa da jin kansa in ya ga sun yi inkarin abinda ya sani to ya dauka sun yi inkari ne saboda rashin sanin su saboda rashin riskan su sai ya gode ma Allah subhanahu wataala da ya riskar da shi abin da bai riskar da su ba ya masa addu'a su ma Allah subhanahu wataala ya waffakar da su zuwa isa inda ya kai ba zai zama dalilin da zai koma yana fada da su shi ma akan abin da ya san Allah bai waffaka su zuwa isa wajen ba kaman dai kwatankwacin mutumin da misali yake ya shiga cikin gida ya ga duk abin da ke cikin gidan da mutumin da yake waje kaga wanda yake wajen aka ce mishi kila ga abin da yake cikin gida zai ce ƙarya ne to shi na cikin gida ba kamata yayi gardama yayi fada da wanda yake waje ba ya kamata ya dauke shi da lin ne ya taimake shi ma ya samu ya shiga cikin wannan gidan don ya isa zuwa ga abin da gidan ya kunsa hum darajatun inda Allah to mutane dai haka Allah subhanahu wataala ya sa su hawa hawa daraja daraja suna nan dai bayan Allah sun fassala wannan darajat din wanda su ne suke kiran su maqamatu koko a'a idan a hanyoyin gangarowa ne suke kiran su ahwalu to suna nan dai da dama wanda karshen su dai shine samun cikakken watan sanin Allah subhanahu wataala da kusanci da Allah subhanahu wataala wanda babu rabuwa bayan wannan idan kuma an fahimci hum darajatun ana nufin a ranar tashin kiyama ne saboda afa man ittaba ridwanallahi kaman ba'a bi sakhtin min Allah watan a ranar tashin kiyama ne aljanna daraja 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 ne to haka ne shi ma aljanna daraja daraja ne amma fi girman aljanna shine aljannan malamai sun yi maganganu waza su ce aljanna jannatul firdausi ita ce mafi girman aljanna ko mafi girman kofan aljanna ko mafi girman aljanna a matsayin ta aljanna ita kanta waza su ce a'a jannatul firdausin kanta akwai mataki mataki a ciki a cikin ta mafi girma shine illiyuna waza su ce a'a ita ma illiyunan mataki mataki ne a cikin ta mataki mafi girma sune gurafu to ala kulli halin dai wannan wasu na ganin kuma a gurafu sune illiyuna sune firdausi to bayan su dai akwai wasu aljanna aljanna daban-daban har guda takwas watan hadda ita aljannan firdausi din akwai jannatul khuldi akwai jannatul adnin akwai jannatul ma'wa akwai jannatul na'imi akwai jannatul husna lilladhina ahsanul husna wa ziyada haka duka waɗannan nau'o'in aljanna ne wanda Allah subhanahu wataala yake saka ma bayi bayansa zababbu da su gurgurdan yanayin aikin su akwai jannatul ridwani akwai jannatul salami akwai jannatul rahmati ma a fadin wasu wasu kuma suka ce a'a jannatul rahmati ita ce aljannan gaba ɗaya wallahi a'lam to haka dai aljanna hawa hawa ne kuma gurgurdan kusancin bawa da Allah ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama lokacin da yace lan yadkhula ahadukumul jannata bi'amalihi ko lan yadkhila ahadukumul jannata 'amaluhu babu ɗayan ku wanda aikin sa zai shigar da shi aljanna sahabbai suka tambaye shi wala anta yace wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi malamai suka ce ainihin shiga aljanna da rahman Allah kawai ake shiga ainihin shiga to amma samun matsayi cikin aljanna shi kuma to ana samu ne gurgurdan himman mutun da aikin sa da ibadan sa to sai ya zama gurgurdan wannan aikin nasa gurgurdan samun matsayi wannan su ma magana ne kawai nasu a matsayin su amma su ma maganar takan wuce nan domin babu shakka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada dan wani mutun ya zo ya tambaye shi ya ce ya rasulullah ina neman suhubarka ina neman in zama tare da kai aljanna manzon Allah ya ce to ka taimake ni akan kanka da yawan sallah ko da yawan sujada ka yawaita sallah in ka taimake ni akan kanka da yawan sallah zaka zama tare da ni a cikin aljanna kaga anan ko ana wa kafilul yatimi ka hataini fil jannati ko bima sabaqtana ila al jannati ya bilal qala ma yace bai taba yin watan alula ba face sai yayi raka'a biyu da wannan alulan duka dai irin wannan suna nuna wani aiki ne ya kai mutum to amma kuma duka mu mun san hadisin Anas ibn Malik wanda yace basu taba murna kaman wannan ranan ba randa wani bawan Allah ya zo ya tambayi manzon Allah da watan yaushe ne tashin kiyama duk dai mun san hadisin manzon Allah ya tambaye shi bayan dogo da tambayoyi yace mishi almar'u ma man ahabba mutun yana tare da wanda yake so wanda watan malamai suka ce da a ce da aiki ne ake samun matsayi to ko annabi Ibrahim da annabi Nuhu ba za su yi makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama aljanna ba ko manzanni ko ulul azmi minar rusul da manzon Allah bai da makwabci aljanna to amma sai gashi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga ya mana almar'u ma man ahabba sai soyayya sai ta sa sai ka zama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya samu tare da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a cikin aljanna haka kuma mutanen wuta su ma darajatu ne Allah ubangije ya kare mu amma ba a kiran wuta darajatu sai a kira ta darakatu darakatu saboda innal munafiqina fi darakil asfali to ita darakat take da shi domin ita matakan nata kasa suka yi su ko wancan matakan sama suka yi su ake kira durji ko darajat su ma ga sunan dai su sa'iru su hawiya su humma su ga sunan dai wuta Allah ubangiji ya kare mu su ma har wuta kala bakwai Allah ya kare mu daga su na'am قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله سبحانه وتعالى يقول لقد من الله على المؤمنين حقيقة الله سبحانه وتعالى يبيوا ما يجرما كمؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم سبودا كل يجايندا الله سبحانه وتعالى يأيكو مسودا منزو دكتشينسو yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala wayuzakkihim kuma yana tsarkake su wayuallimuhumul kitaba yana koya musu littafi wal hikmata da hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin ko da yake sun kasance kafin nan suna cikin bata bayyananniyar bata kuma bayyanin bata wannan ayar ita ce ayan da malamai suke cewa aya ce da Allah subhanahu wa ta'ala saboda girman ni'ima Allah baya gori baya son gori Allah baya gori kuma baya son gori amma saboda girman ni'ima gayanan ma ya fada mana cikin sifar mu'mine mutanen kirki walladina idza anfaqu lam yutbi'u ma anfaqu mannan wala adhan wanda idan suka ciyar ba su bibiyan abin da suka bayar dan Allah da gori ko da cutarwa ba su bibiyan abin da suka ciyar dan Allah da gori ko da cutarwa kalman mannu abin da take nufi shine bayarwa to amma bayarwa kalman tana da ma'ana biyu za ta iya nufin bayar da kyauta mare iyaka za ta iya nufin kuma bayar da kyauta tare da bibiyan abin da aka bayar da cewa ni ne na bashi koko na bawa na kaza ko ni naima wana kaza wannan shi ake kira mannu bayan ka ba mutum kuma ka zo kana cewa ka bashi malamai suna cewa watan duk in mutum ya ba wani abu sai wanda aka ba din ya zo yayi wani rashin kirki rashin kyautatawa yayi mashi wani abu na ba daidai ba yace ni ne fa na bashi kaza a baya ko ni ne masa kaza to malamai suka ce wannan abin da mutumin yayi masa dama shi ya cancanta yayi masa wannan abin da yayi masa na rashin kyautatawa to abin da ya dace yayi masa kenan don da dan Allah yayi masa da dan Allah yayi masa da bai tuna shi yayi ba da shi kenan shi abin da ya riga yayi kuma Allah yayi ma ba wannan ba tunda Allah yayi ma to shi kenan Allah yayi ma Allah kuma ya karba yin Allah ya yadda shi kuma wannan sai yayi mu'amala da halinsa ko anna taba fada mana kissan wani ɗaya daga cikin manyan bayin Allah shekhunan mu wanda aka ce wata rana wani bawan Allah shi ma dai salihi mutumin kirki ya hadu da wannan ɗaya daga cikin shekhunan sai bai sami irin karbuwan da ya cancanta ba ko wani abu da ya haka da yake zato haka na girmamawa bai samu ba sai yake cewa alaga akramakallah ka tuna fa lokacin da ka zo gari kaza ni ne kaza ne kaza ne kaza ce yana fadi sai ya dago kai yace na dauka dan Allah ka yi ai aka ce wannan bawan Allah tun da ya sun kuyar da kai bai kara daga kai ba a wajen dan shi ma mutumin Allah ne sai ya gane cewa an same shi a wuri mai hadari kwarai da gaske to idan mutun yayi abu dan Allah bai kamata ya waiwaya ba ko me wanda kai ma ya dawo maka da shi in ya dawo maka da mummuna ma sai ka dauka to wannan alaman karbuwa ne gaba daya daga wajen Allah Allah baya son ko ka dan ka sami wani rabo daga wajen mutumin amma idan ya mayar maka da mummuna ka fara cewa ai ni ne ne masa kaza fa amma ji abin da yayi mun to wannan ya nuna cewa dama dan shi kai saboda haka abin da ka cancanta kenan dan mutun yayi aiki dan mutun dama butulu ne Allah subhanahu wataala ya gaya mana innal insana khuliqa halu'an idza massahu sharru jazu'an wa idza massahu alkhairu manu'an saboda haka wannan sifofin mutun ne mutun dama yana da butulci dan haka ba wani mamaki dan an sami wannan daga cikin sifar mutun to Allah subhanahu wataala baya san gorantawa amma a cikin kyautar bayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu malamai suka ce wannan laqad manna zai iya nufin Allah yayi mu'minai babban kyauta sabanin abin da suke zato da a ce kila babban kyauta shine aiko mala'ika ko aiko wani a'a ai babban kyauta shine Allah ya ba mu rasulan min anfusina ai babu kyauta kaman wannan laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko mana da manzo daga cikin mu wato abin da ake nufi daga cikin mu anan shine Allah subhanahu wa ta'ala ya sa shi manzo basharun Allah ya sa shi manzo insanun wannan yana daga cikin abubuwan da mutane ke samun iskal da dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai cikan mu'jizan sa da cikan isan sa shine da Allah ya sa shi mutum cikan mu'jizan sa tana cikin kasancewan sa mutum dan da manzo Allah subhanahu wataala bai yi shi mutum ba to dan me za a ce kai koyi da shi ai ba zai yi koyi ba zai yi ba ana ce mutun ya koyi da jinsin sa ne ba a saka koyi da wanda ba jinsin ka ba ba yanda za a saka kai koyi da aljani dan ba jinsin ku daya ba za ka iya abin da yake yi ba ba za a taba saka kai koyi da mala'ika ba dan ba jinsin ku daya ba to amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har a mutuntakansa shi kuma daban ne da dukkan halitta wato a harshen larabci akwai kalmomin suna da bambance amma a harshen Hausa duk muna cewa mutum kawai mutum amma a larabci basharu daban insanu daban idan aka ce basharu shine mutum mai kamar halitta wanda yake misali yana da hannaye biyu yana da kafafu biyu yana da ciki da kai a sama da idanu biyu da hanci da baki wannan structure din shine basharu din shine basharu ina fatan mun fahimta wannan shine basharu to shine zaka ji Allah subhanahu wa ta'ala kullun yana gaya ma mala'iku inni khaliqun basharan basharan min tin me Allah ya halitta min tin din ai shine structure din qamar binyar ko shine binyar wannan halittan wannan shine aka sana'anta shi da wannan tsarin ginin shine basharu fa idza sawaituhu kaga an kara shi an kara shi sawaituhu a rike mun yana cikin matsalan istiwa'i domin sawwa da istawa duka asalin su daye ne fa idza sawaituhu ko wa nafakhtu fihi min ruhi kaga da yana basharu fa idza sawaituhu an kara shi daga basharu ya zama basharun mustawi wa nafakhtu fihi min ruhi ya karu ya zama insanan kamilan ko to faqaulahu sajidina ba basharun zaku qaul is bashar sajidina a idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqaulahu sajidina to kaga yayi tanakkuli daga basharu ya kai wani matsayi to bashariyar ita ce wannan ginin halitta shi yasa in mutum ya zaka jance ai bashariya ce bashariya ta dan adam domin shine wannan ginin halitta duk mutumin da aka ce wai saboda isa yau ya wuce kewayawa to wannan kuma sai a nemi asibiti Allah ya bashi lafiya ko sai a nemi asibiti Allah ya bashi lafiya domin bashariyar sa ce take bukatan ya kewaya din idan ya rasa ta to ya rasa wani abu a cikin ginin bashariya to amma ina isa zai samu idan ya zama kaga a zahiri wannan kewayawan manqasa ne ko amma kuma a hakikanta manqaba ce to ina manqaba ce saboda wani sarki ya ce zai iya ba da mulkin shi gaba daya dan ya samu ya kewaya ko ya samu ya bawali so daya ko to idan ya zama dukkan halitta suna wan kewayawa suna bayan gida kuma bayan gidansu abin watan kyamata ne kaza haka to amma sai dan a sami bambanci sai kaga ga wani da irin wannan abin kun ci abu iri daya kun sha abu iri daya a zahiri kun ci iri daya kun sha iri amma hakika ba haka bane shi ma domin kai kana cin wannan naman ne da wannan dabinan da wannan nonon shi kuma yana cin abinci a wajen ubangijinsa yana cin wannan din kuma yana cin na wajen ubangiji ya yake Allahu alam amma dai ya ce abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqini yana kwana wajen ubangijinsa yana ciyar da shi yana shayar da shi in ya tashi ya fitar da wani abu a jikinsa sai abin a tambayi wanda ta sha ta ce ta ji wani abu wanda babu abu mai zakinsa mai dadin dandanonsa babu abu mai kanshinsa wannan nahiyar bashariyar ce nahiyar bashariyar to amma sai ya zama ba daidai da na kowani basharu ba to sai ya zama basharun lakal bashar gashi dai min haisul qamati min haisul khalqi min haisul ihtiyajatil bashariya a hanyar halitta haka na ginin jiki a hanyar bukatu na dan adam da sauransu haka a zahiri duka iri daya ne amma sai ya zama ya fita daban daga sauran bashar wannan abin da wannan baiwar Allah ta sha barakatu ko barratu ko surratu duka dai riwayoyi sun zo a ba wai sashin mu'jiza bane hakika ne duk wanda ya sha a koda yaushe indai na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam haka zai sami dandana ba wai ita ne ta zo sha sai aka maida shi haka ba haka yake ina fatan mun fahimta ba wai mu'jiza ne aka yi mata a'a haka yake na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'iman wannan hadisin nata kuma wanda da ta sha din aka tambaye ta daga bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kin makanki katanga da wuta al-Imam Ad-Darqutni yace hadisin ya cika dukkan sharuddan da suka mata a ce yana cikin Bukhari da Muslim wannan hadisin watan ingantaccen hadisi ne babu kokonto cikin ingancin sa a takeice abinda muke so mu nuni zuwa gare shi shine a zahirin bashariyar da ake kallo sai ya sha bamban ko yana zauna a duniya haka amma yana ganin duk duniya abinda yake faruwa a ko ina a duniya ko zuwiyat liyal ard haka ya fada Allah subhanahu wa ta'ala ya mashi zoomin din kasa gaba dayanta ya aje mata ya tattara masa ita gaban sa sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda idan sai yana ganin ko ina a duniya ba kuma wai na gaba kai ba hadda na baya inni arakum min wara'i ko min khalfi kama arakum min baini yadayya to da anan kawai aka tsaya a'a sai ya gano hal lahira yana nan yana ganin duniya da lahira gaba daya duniya kuma shi irin nashi ganin ba wai ganin abu a yanzu ba a gani ne wani iri wanda yake gaji misalin sa sai yana zauna haka yana ganin abin da za a yi nan da shekaru marasu iyaka amma kuma gashi yana ganin shi yanzu irin nashi ganin ba kenan ko yana zauna a nan yana ganin mutumin da gashi a zauna tare da shi kuma gashi a cikin aljanna kuma yana ganin sa ko yana zauna a nan kuma yana ganin mutum gashi a nan kuma gashi cikin wuta kaga ganin ba wai an yi kaharin makan bane kawai ba wai wuri ne bigire ne kawai aka fi karfin sa ba aka saitara akan sa ba har da lokaci da zamani duka da lokaci da wuri gaba daya an tattara sun zama yanzu sun zama nan ko wuri gaba daya ya dawo nan lokaci gaba daya ya dawo yanzu yana zaune sai ya rika cewa ga wani a aljanna ga wani a wuta sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana zauna haka ana sallah sai ya mika hannu zai ciro dan itacen aljanna haka a duniya sai ya mika hannu zai ciro dan itacen aljanna kaga magana masu ganin wai majigi ne to kalubalen su kenan dan in aka ce manzo Allah ya ga bilalu aljanna ya ga ummu sulaim aljanna sai su ce kaman majigi to mun ji a tsaya nan to sai a wuce to sai kuma ran da ya mika hannu zai ciro dan itacen aljanna shi ma majigin ne shi ma majigi ne in mutun yace majigi ne to yayi suka ga manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ba haka ba in kace kaman majigi ne to suka ne ga annabcin manzon Allah domin ai sai mahaukaci wal iyazu billahi shine zai ga majigi ya saka hannu ciki yana son ya ciro abin ciki ko ba haka ba ba mai hankalin da zai ga talabijin yana nuna abu ya saka hannu zai ciro abu a talabijin sai mahaukaci sai mai raunin hankali to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saka hannu zai ciro sai ya ga to ai in ya ciro ya ba su suka fara ci har a daɗa duniya ba za a daina cin wannan ba ya ishi kowa da kowa to kuma sa'ayu da Allah ya halicci bawa dan yayi zai zama ba ma'ana sai ya fasa cirowa to wannan sai ya nuna mana matsalar ta wuce yanda muke tasawuri wai kaman hoto ne ko kaman majigi ko kaman abin ya wuce nan to kaga hannunsa idonsa haka sallallahu alaihi wasallam ya dauki hannu ya jifa ya rusar da runduna gaba daya ko ya rusar da runduna a karshe ma sai Allah ya ce shi yayi wannan kuma wani abu ne shi kuma mai zaman kansa shi ma to saboda haka duka wannan yana nuna mana sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wani irin zababben halitta ne dukkan abinsa Sayyidina Ali Allah ya kara masa yarda lokacin da aka zo dakin Ka'aba lokacin da ake rusa gumaka da wani gunki yayi sama wai fa yana saman dakin Ka'aba ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauke shi ya sa shi a kafadan sa danya ruso wannan gunkin kaga fa wai a kafada duka da yawa dai nan an je Ka'aba an ga yaya yake to wai ko a hakan ma kawai a tsaya a haka a ce an sa mutun a wuya wai danya ruso abin da ke saman dakin Ka'aba anya ka san isan ya kai ko to ba abin bai tsaya nan ba da aka sa shi a kafadan sai ya ce wallahi sai ya ji da ya so ya yayo taurarin sama ma da ya yayo su sallallahu alaihi wa alihi wasallama to wannan duka yana nuna mana watan ga dai shi min anfusikum ga dai shi a wasun kuma a gaban su haka za a ce aka haife shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya taso da sauransu to amma shi ko ta ko ina a bashariyar ta sama daban ne balle insaniyar sa balle kuma aje maganan khususiyar sa dan insaniyar kuma an wuce za a je ita kuma wajen khususiya kuma to bashariyar ta sama ta wuce kowane irin riska balle insaniyar balle khususiyar saboda haka shi dai sallallahu alaihi wa alihi wasallama zababben bawan Allah ne karramawa ne Allah yayi mana baiwa ne Allah yayi mana kyauta ne Allah yayi mana sai yayi shi da tsarin halitta irin namu to wannan baiwa ne maimakon mutun ya shagala shine abin da muke fadi ko da yaushe maimakon kaga anan Allah ya ce laqad manallahu alal mu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim maimakon mu shagala da gode ma Allah da Allah yayi manzan Allah a irin halittar mu sai wasu mu mara sun rabo sai suka koma suna shagala da ai manzan Allah ma kaman su ne kaga abin da ake so mu riska sai muka bar shi shine kullun irin misalin da nake mana Allah subhanahu wataala sai ya gaya mana abu kaman wancan Allah subhanahu wataala da yace yanzilu rabbukum ko idza kana sulusul layli al-akhir yanzilu rabbukum ila sama'id dunya sai wasu ka shagala da Allah saukowa yake yi ya dawo sama ta daya kaza maimakon su dage da ibada manufan abin su sahabbai da suka ji wannan sai suka dage da ibada yanzilu rabbukum to lokaci yayi yanzu da zamu dage da ibada mu ƙara himman cikin ibada abinda hadisi aya yake nufi abinda hadisi yake nufi kenan amma wasu sai suka shagala da ai to ga yanda yake yana dawowa daga waje kaza ya koma waje kaza sai suka koma suka shagala da gardama akan la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar suka kyala ainihin sakon da ake neman isar musu daga cikin hadisi to haka wannan ma cikin aya abinda Allah yake isar mana mu gode ma Allah manzan nan fai cikin irin sifan mu Allah ya kawo mana shi laqad manallahu alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim cikin irin halittar mu cikin irin sifan mu wannan ya isa kai ta godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ko na tabbata mala'ika zai so a ce shi ma irin mu ne a wannan wajen domin lalle Allah ya girmama baiwa da yayyo mana annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin irin mu cikin irin halittar mu abinda ake nema mutun ya isa zuwa gare shi sai ya koma zuwa ga wani abu daban an karanta min anfusihim aqra'a shadha min anfusihim duk abu daya ne min anfusihim daga mafi darajan su daga nafasa daga abu nafis wato mai daraja daga abin da yafi daraja domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana shu'ubu biyu bas taba rabuwa ba face sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa tsatson da zai biyo ya biyo ta cikin shu'ubu mafi daraja wato da an ce biyu sun rabu daya yafi daya to wanda ya fin shine kakan manzon Allah da an ce biyu sun rabu daya yafi daya to wanda ya fin ta tsatson sa manzon Allah zai biyo haka har zuwan shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa ana khayarun min khayarin min khayar sallallahu alaihi wa sallama yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala wa yuzakkihim kuma yana gyara zukatansu duk lokacin da kaji Allah subhanahu wa ta'ala yace yatlu alaihim ayatihi zaka ji wa yuzakkihim tare da shi don mene domin ba manufan karatu ne kawai a zauna ana rera karatu ko a iya karatu ko a iya qira'a kaza da qira'a kaza da qira'a kaza ba a awali basu taqwa zalika khair manufan karatu shine gyara zuciya shehin mu yana cewa saboda muhimmancin gyaran zuciya Allah subhanahu wataala aqula amuzataini aqula a'udhu birabbil falaq duk wani abu da Allah ya halitta ya hada su gaba daya sai yace yana neman tsari da su gaba daya da sunan Allah daya kawai shine rabbi ko qul a'udhu birabbil falaq shike sunan Allah daya rabbu ya kawo sai yace min sharri ma khalaqa wa min sharri ghasikin idha waqaba wa min sharri nafathati fil uqadi wa min sharri hasidin idha hasad ko duka an hada su duk wani abu tun daga ma khalaqa ai an gama komai sauran kawai tafsil ne amma lokacin da za a yi magana da neman tsari da sharrin mai bata zuciya abin da ke taba zuciya wato lokacin da za a yi magana a fannin gyaran zuciya sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo sunayensa guda uku wanda kowane ɗaya kuma yana ishara zuwa ga wani tsauri ne daga tsaurin tanakkulin dan adam yace qul a'udhu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi taji ba sai da aka jero zaka ce min sharril waswasil khannasi alladhi yuwaswisu fi suduri min sharri alwaswasil khannasi alladhi yuwaswisu fi suduri annas dan ka san muhimmancin gyara zuciya muhimmancin tazkiya babu wani abu wanda za a tafi zuwa ga Allah subhanahu wataala da shi kaman kyantacciya ingantacciyar zuciya shi yasa wanda Allah subhanahu wataala ya sa suka dace sai suka gane ba wani abu da ke da muhimmanci irin shagala da gyaran zuciya wanda wannan shine asalin abin da yasa aka sami watan a zamanin farko karni na karshen karni na farko zuwa karni na biyu malamai a wannan lokacin sun shagala da yawan bincike da ta'alifatu da ilmoma da sauransu to amma sai aka sami wasu mutane wanda ake kira ubbat sai suka ga a'a to an ta shagala da farillan alula farillan wanka farillan sallah sunnonin su da sauransu duk mun ji mun gane to amma wannan duk karatun bai sa mun zo mun tsaya muna sallah mun ji yunaji rabbahu din nan ba almusalli yunaji rabbahu da aka ce bai sa mun zo muna alula mun ga muna zubar da datti da manzon Allah ya ce kharajatil khataaya fa idza ghasala yadahu kharajatil khataaya ko kharajat kullu khati'atin min yadihi fa idza tamadmada kharajat kullu khati'atin ko kharajatil khataaya min fihi fa idza haka ghasala wajhahu kharajatil khataaya min wajhihi hatta takhruja min tahti ashfari aynayhi haka zuwa karshe to ba mu ga wannan kharajatil khataaya din ba sai ga mutun ya gama yi makila ya koma cikin kuma khataayan koko ba su canza mashi komai daga waɗannan khataaya din ba to me yake faruwa matsalar ashe tana zuciya ne sai an gyara hannun zuciya sai hannun fili wannan ya gyaru sai an gyara idan zuciya sai idan fili ya gyaru sai an gyara kafan zuciya sai kafan fili ya gyaru saboda haka suka shagala da gyaran zuciya ta hanyar yawaita zikirin Allah subhanahu wataala ta hanyar kyautata mu'amala ta hanyar riyaba da sauran abubuwan da suke hanyoyi ne da suke kusanta bawa da Allah subhanahu wataala su gyara zuciyansa wanda yake kuma wannan shine ainihin sakon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wayuzakkihim yatlu alaihim الكتابة ويتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة كما ينا كوير دسور بوتو نعم زي يعطي ويعلمهم الكتابة ينا كوير دسور لتافن الله شما فسراني أما كما يعلمهم الكتابة شما كما ينا كوير دسور بوتو يا بداتي وادسياكي سوى يتلو عليهم آياته سننكم أمو كوما هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة كاغا تندا aka ce fil ummiina rasulan minhum to yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba to ana magana rubutu ne anan yana koyar da su rubutu watan al'ummanmu al'umman ilimi ne al'umman rubutu ne shi yasa farkon suran da ta sauka a cikin addinin musulunci ikra bismi rabbika daga cikin farkon surorin da suka sauka kuma nun wal qalami wama yasturuna dan a nuna mana cewa al'umman mu al'umman ilimi ne al'umman karatu ne manzon mu sallallahu alaihi wasallama manzon koyar da ilimi ne manzon koyar da karatu ne amma zai yi wani ya ce a to ya manzon Allah ummi ko ya san ummi ne kuma zan ce yoyi allimuhumul kitaba ko da ba ni na faɗa ba malamai suka faɗi to watan abin da yake faruwa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai da wani abu nashi laysa laka min al amri shay'un bai da wani abu nashi amma da abin da Allah ya so ya koyar da halitta sai ya koyar da su ta hanyar manzon Allah ina fatan mun fahimta shi yasa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai taba zuwa wajen malami yayi karatu ba amma da ya tashi koyar da qur'ani sai ya fara koyar da mu da sunayen harufa ba da musammayatul hurufi ba ina yawan fada mana duk karatun mutum in bai je makaranta ba duk karatunsa duk iliminsa duk basiransa duk fahimtansa ba zai san alu an baki wau zalba alu baki lallan hakuri ba zai san wannan ba zai iya karatu ya karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim har ya zama professor amma in bai je wannan makarantan babbaku da farfaru din ba ba zai iya wannan ba saboda su asma'ul hurufi ne su dole sai a makaranta ake iya su dole to amma sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yazo ya sami al'umma yana koyar da su alif lam mim kaf ha ya ain sad ta sin mim wannan asma'ul hurufi sunan su aje ai wannan qur'ani ne maganar Allah ne to dama shi yana da wani lamari nasa ne ai shi laysa laka min al'amri shay'un shi ba ai da komai sallallahu alaihi wasallama sai na Allah shi kai dan sakon Allah ne dan haka abinda Allah subhanahu wataala ya aiko ya koyo masa ya koya ma halitta shi yake koya ma halitta saboda haka da ake kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ummi abinda ake nufi beje wajen wani mutun ye karatu ba shi malamin sa Allah addabani rabbi fa hasana ta'dibi wal hikmata kuma yana koyar da su hikma malamai da yawa kamar al-Imam Shafi'i sun ce idan aka ce al-hikma ana nufin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama dai in kaga al-kitaba wal hikma tana nufin littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu kuma sukan ce hikma abin da yake nufi shine abin da yake gaban zahirin abin da ake riska daga cikin baki mutum biyu za su karanta baki za su karanta karatu haka amma wani sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kara masa wani fahimta daga wannan abin da aka karanta to shine hikma din wanda yake kuma man yutal hikmata faqad utiya khairan kathira shi wannan wani abu ne wanda yake kyauta ne daga wajen Allah shi yasa da aka tambaye sayyidina aliyu shin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kebe ku da wani abu na ilimi yace a bai kebe mu da komai ba sai dai kuma wani fahimta da Allah subhanahu wataala zai iya ba mutun wannan shine hikma din wani abu da Allah zai so ya zabi bawa ya kara masa na fahimta daga cikin abin da kowa ya karanta sani shi sai Allah ya bude mashi wani kofan fahimta yace aw ma fi hadhihi sahifa qalu wa ma fi hadhihi sahifa qala al aql wa fikakul asiri wa Allah yuqtala muslimun bi kafir ah wallahu a'lam wasu kace abin da ake nufi da hikma kenan wasu kace abin da ake nufi da hikma watan ilimin da bawa yake samu ba ta hanyar zahirin takadda ba wato ilimi kala biyu ne akwai ilimin da ake samu ta hanyar zahirin karatu akwai ilimin da ake samu ba ta wannan ba kamar dai irin wancan na hadiru wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce allamnahu min ladunna ilman kaga lokacin da annabi Musa alaihi salam yazo ya same shi sai ya ce kai kana kan wani ilimi daga wajen ubangijinka wanda ban san komai a cikin shi ba ni ma kuma ina kan wani ilimi daga wajen ubangiji wanda baka san komai a cikin shi ba to irin wannan ilimin na hadiru suka ce shi ake nufi da hikma wallahu a'lam wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin ko da sun kasance kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama suna cikin bata bayyananne bata kala kala ne akwai ad-dalalul khafi akwai ad-dalalul mubin wato akwai bayyanannen bata akwai boyayyen bata misali sata bayyanannen bata ne zina bayyanannen bata ne cutan mutum a bigi mutum misali a cuci mare karfi bayyanannen bata ne wa'adul banat kashi ayya mata bayyanannen bata ne amma akwai batan da ba bayyananne bane mai yin shi ma har sai ya dauka shi yana kan gaskiya shine irin batan khawarij da muka yi maganar su kadan jiya shine mutum gashi yana wani abu shine batan da kila ya shafi zuciya kawai koko batan da misali mutum yana yi yana zaton yana kan abu mai kyau amma kan mummunan abu yake to kaga wannan shi ad-dalalul khafi ne wal iyazu billahi wanda kuma yafi hadari ya fi hadari dan ba a cika istighfari ba a cika tuba daga shi ba domin wanda yake kai shi kullun ba ya jin cewa yana kan bata balle har ya je ya nemi tuba gafaran Allah subhanahu wataala shine irin wancan da Allah subhanahu wataala yake ga mana ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajari ba'dukum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'uru sai ayyukan ku su lalace kuma ba ku san sun lalace ba kuna nan kuna ganin kuna aikin kirki alhali kuma aikin banza mutane suke yi mutun yana zuwa yana abubuwa dai wanda yake a zahiri shi yana ganin kaman daukar kalman Allah yake yi kaman taimakon addini yake yi alhali kuma a hakika yana haddama addini ne yana rusa addini ne ba taimakon kalman Allah subhanahu wataala yake yi ba to wannan kuma shine ad-dalalul khafi Allah subhanahu wataala ya kare mu wanda shi kuma an fi samun sa a tsakiyan masu intisabi wato wanda suka fi a zahiri nuna kusanci da Allah subhanahu wataala to an fi samun irin wannan batan a tsakanin su shi ko ad-dalalul mubin an fi samun shi tsakanin waɗanda ba musulmi ba da kuma marikai fasikai da sauransu daga cikin al'umman musulmi Allah ya gane da mu a wani yaki ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ɗebi ƙasa ya watsa makafirai suka duka suka musulmai suka sami sala ghazwatul ahzab ghazwatul ahzab shine ghazwatul khandaq watan yakin da mutanen makka suka zo suka tsaya a bakin gari din nan aka huda haka handak a wannan yakin ne wanda suke cewa cikin su ba wanda bai ji kuran a cikin idansa ba duk da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan so biyu yayi wannan randa zai fita hijira kuma randa zai fita hijira ma yayi haka ya dibi kasa ya watsa ma wannan mazajen da aka tara a bakin kofa watan nan san in an ce an ci mutun da yaki ya ake an mashi musu musu ko to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai watsa masa kasa akai gaba daya don ai musu wato shi ma wannan zamani mai zaman kanshi kawai daga fitowar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa fitan shi daga garin Makka ranan hijira shi kanshi ya isa ai wato dauki darussa da daman gaske a ciki wannan an amsa je yana tambayan bi dalilin saukan athumma anzal alaikum min ba'd al-ghammi amanatan nu'asan a'udhu billahi min shaitanir rajim. Wannan yana magana wai ayi magana akan mazan da suke kaman abubuwan da bai dace ba dai da mata da ba nasu ba cikin watan Ramadana, ko ba watan Ramadana ba bai halatta ba namiji ya mubasharan matar da ba ta saba ba muharramar sa ba ba iyalin sa ba ba balle a kuma cikin watan Ramadana. Cikin watan Ramadana kaman inda ake linka lada kuma haka ake lillinka zunubi. Allah ya kare mana imanin mu. Wani yana tambayan mene amfani mene hukuncin amfani da toothpaste cikin azumi. Malamai sun yi sabani, wasu sun tafi akan cewa bai halatta ba mutlakan, wasu kuma sun rarraba suka ce a'a idan da safe ne watan bayan sahur tashi daga bacci irin na safe din nan domin kawar da ragowan abincin da ya dan mammakale na sahur a baki, kila mutum bai samu yayi ba kafin lokacin kafin lokacin ketuwan alfijir kuma da kuma dan kila ragowan yawun bacci ko wani abu haka irin wannan, to babu laifi. Amma inda rana ne hakanan mutum ya dauki brush yana yi, to bai halatta ba saboda ba abin da zai goge, me yake so ya goge a wannan lokacin? Bai dai ci abinci ba balle ya ci abincin da ya mammakale a bakin sa ne, in kuma dan waruwari yake ji daga cikin bakin ba daga bakin yake ba daga cikin cikin yake, saboda haka duk abin da zai yi ba zai fitar da shi ba. Wasu kuma suka ce a'a ba komai, kawai dai ya tabbatar bai wuce makogwaran sa ba, wallahi a'lam. Amma dai ihtirazan shine mutum ya guji duk wani brushing da wani abu mai dandano, zai yi amfani da brush din kadai, shi kadai wanda bai da wani abu bai da wani dandano, amma kada a sa wani ajin a cikin sa ko a amfani da aswaki wanda yana da wani dandano, duk a guji wannan domin aka hade yawun da ke tattare da wannan ya karya azumi. Allah ya hakuri wannan ta gaba. Akwai tambayoyin da watan shi Allah subhanahu wataala yana son kunya a addini, abin so ne. Sannan mutum wajen rubuta tambaya idan ya san tambayan yana da dan hasasiya ko zai iya, man sayyidina Ali wata rana yana da wani matsala sai ya aika Al-Miqdad ibn al-Aswad yace ya tambaye masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ba zai iya tambaya ba. To kuma abu zai yi mutane su duka cewa ai an ce la haya a fiddini, abin da ba mu fahimta ba shine shi manzon Allah manzo ne na Allah, saboda dole ya koya mu al'umma komai da komai sabanin ni da kai, shi dole ne a koyo komai daga wajensa, har yanda ake tsugunawa a bayan gida sai da aka koyo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, dole ne ya koya mu al'umma wannan dan shi manzo ne. Amma ba yana nufin shikenan ka zo ka sami malamin addini ka rika masa kowani irin tambaya a kowani irin wuri ba, shi ba dole ne ya koyar da komai da komai ba. Saboda haka in kana da tambaya wanda tana da hasasiya ko irin abu ne wanda yake kalmomi ne wanda misali Bahaushe yake kiran su batsa da makamantan wannan, ka koma gefe ka sami malami ka tambaye shi, addini yana son kunya. Wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaga wani yana wani nasiha akan cewa me yasa yake jin kunya, manzo Allah yace da'hu fa innal haya'a min ad-din, ka bar shi kunya sashi ne na addini. Saboda haka addini yana son kunya, ba abin sha'awa bane mutum ya rika zuwa da kowani irin tambaya ga dama a masallaci cikin watan Ramadana, saboda yana jin cewa ilimi ne wanda suka koyar da irin wannan karatun basu gane karatu bane, basu gane karatu bane. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi manzo ne, saboda haka zai koya ma kowa komai, amma sauran mutane su ba haka bane. Allah ya gane da mu. Shi yasa wata rana wanda daga cikin sahabbai da yazo ya tambaye sai da tuna ɗaya daga cikin iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan wani mas'ala irin wannan, da ta bashi amsa yace bazan ƙara tambayan kowa ba a bayanki. Me yake nufi cewa bazan ƙara tambayan kowa ba a bayanki? Cewa ba wai ina jin daɗin maimaita wannan mas'alar bane. Shine mas'alan idan mutum ya sadu da iyali bai inzali ba, da ya tambaya aka bashi amsa yace bazan ƙara tambayan kowa ba, shikenan kuma bazan ƙara tambaya ba, ma'ana na rufe kofan wannan kuma tambayan. Don mene? Don ba abin sha'awa bane ai ta maimaitawa. Allah ya gane din. Wannan na tambayan ma ma'ana hadal hadith al-ghaibatu ashaddu min az-zina, wato wannan yana nuna mana tsananin hadarin yin giba ne, tsananin hadarin cin naman wani, ba yana nufin an aje zunubin wannan aje zunubin wannan zunubin wannan, wannan yana cikin kaba'ir, wannan ma yana cikin kaba'ir, amma kuma bai kai kabiran wancan ba, amma ya fi tsanani saboda ka shiga cikin irdin wani ne. Amma zina galiban abu ne da yake ta'alluki da bawa shi kansa, wallahu a'lam. Ba yana nufin cewa a khaffafa laifin zina bane, a'a yana nufin a girmama laifin gaiba ne. Ban san ko an fahimta ba. Yawwa, ba hadisin yana haffafa mana laifin wancan na karshen bane, a'a yana girmama mana laifin na farkon. Kaga daga cikin matsalolin zahiriyyar nan sun ko wani sai ya dauki wannan ai shikenan kawai to bari ya je ya rika fada mu wancan na karshen tunda wannan ma yafi shi kuma ga wannan kowa na yi wal iyazu billahi kaga ba abin da kuma nassi yake magana ba kenan nassi yana son ka ji tsoron wannan na farkon da aka fada ne idan har yanda na san wancan cikin manyan kaba'iru ne to wannan kuma ashaddu minhu to lalle bari in guje shi Allah ya gane da mu wannan yana maganar cewa mutum yana buƙatar iyalinsa kuma yana azumi wai ya zai zai iya zuwa mata to ya zo mata ya azumi 60 daga baya wannan ya tambaya sai da abinci lokacin azumi ga waɗanda ba su azumi wai babu kyau an yi sabani wasu sun tafi akan cewa idan garin zalla na musulmai ne zalla garin musulmai ne to ba za a sai da abinci lokacin azumi ga wanda ba su azumi ba sai su fita zuwa kamar misali garin da ba na zalla musulmi ba saboda wannan kamar arada fitna ne amma shi ma yanda na fahimta suna nufin irin sai da abinci na talla ne a rika talla ana zagayawa ba kamar restaurant ko wani abu wanda kila wanda baya azumin zai je ya kebe dan a cikin musulman ma akwai wanda baya azumi saboda uzuri saboda tsufa ko saboda jini ko makamantan wannan daga cikin uzurora saboda haka amma ka zo cikin mutane kana tallan abinci da rana tsaka abincin da kuma an san ba za a siya a aje bane to shine malamai wasu daga cikin malamai suka hana amma dai ba za a ce laifi bane balle kuma irin bi'at din da ana zaune kowa da kowa dan haka da rana zaka saida ma wanda su suke ci su ba su azumi su Allah bai rubuta musu afwan Allah ya rubuta ma kowa da kowa azumi watan su ba su azumi a wannan lokacin kuma Allah ya yarda ku zauna tare saboda haka ba laifi a siyar musu da abinci wani na tambaye ina hukuncin masu rantsuwa akan ƙarya musamman masu drama da kuma aure bisa drama na wasa shin ya matsayin auren rantsuwa a kowane irin dalili ko a cikin drama ne haramun ne ko a cikin drama ne haramun ne daura aure a cikin drama ina yawan faɗin wata magana to amma dai na san maganar dole za ta ja magana ba shakka watan ko a drama ne aka daura aure indai anasir sun hadu an sami waliyi an sami sadaki an sami shaidu shikenan an yi aure na'am an yi aure an yi aure dan mene dan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce thalathun jidduhunna jiddun wa hazaluhunna jiddun abu guda uku a yi su da gaske-gasken ne a yi su da wasa ma gasken ne tsira ko na wasa ne aka yi kawai ya ɗauri shi ke ko da yake akwai magana akan hadisin wasu na ganin saboda maganin da ke cikin hadisin suna ganin bai ɗauri ba amma gaskiya ya ɗauri kawai ka ƙyale su inda an sami rukunnan shi ke nan wannan ban gane rubutun da kyau ba amma kamar dai yana tambaya ne cewa a yi ma mutane nasiha akan irin sa tufafin da suke yi matasan mu yanzu suna sa tufafi kila wani sashin tsiraicin su yana bayyana watan alaman tabewa ne da juyawan zamani da zamanin hajariya zamanin dabbanci zamanin da ake cewa mutum yana rayuwa iri ɗaya da dabba babban alaman wannan shine bayyana tsiraici da dan adam ya waye yace ya sami hadara sai ya rufe tsiraicin sa to yanzu kuma shine kuma wai wayewa ta kaima ana ta rage wannan tufafin ana ta rage shi har an fara kuma ci gaba da bayyana tsiraicin kaga dan adam ya koma ila ardalil umri ya koma wancan dabbancin rayuwar dabbancin amma da sunan wayewa Allah ya kare mu wannan yace yana son sanin sunan mazahib na sunna banda mazhabobi guda hudu da muka sani watan banda mazhabobi guda hudu akwai mazhabobi da dama amma mafi yawan su ko a ce kusan dukan su ma ba practicing din su yanzu a duniya amma dai a cikin ahlu sunna akwai misali mazhaban thawriya mazhaban sufyanu thawri wanda yake ita ma ta shahara ta yi fadi a zamanin baya daga baya kuma ta zo ba a aiki da ita gaba daya sannan akwai almazhabul ibadi mazhaban ibadiyya mazhabul almazhabul ibadi ana yin shi kadan yanzu a wuraren Algeria da Tunis kadan yan kadan ne masu practicing din sa a wuraren Tunis da Algeria wannan a cikin ahlus sunna kenan to sannan kuma ma'abuta shi'a su ma mafi yawan su suna bin al-mazhabul ja'fari shi ma ɗaya ne daga cikin mazhabobin fiqh wanda a wurin malaman sunna mazhaba ne nasu to amma yawancin kuma ahlus sunna ba su bin mazhabul ja'fari wato mazhaban su na fiqh sannan akwai al-mazhabu zaidi ja'fari yawancin isna ashariya masu bin aqidan isna ashariya ta shi'a to suna bin mazhabul ja'fari sannan akwai al-mazhabu zaidi shi ma mazhaba ne ingantacce na fiqh wanda yake shi kuma yawancin sa yanzu yana nan a wuraren Yemen ne to shi ma kuma yawanci ɗan shi'a ne masu bin shi'a zaidiya suke bin sa ba ahlus sunna ba والله أعلم وني ناتن بقى إذا متين ينا صلى سي لمن يي صلى ما شي ينا بل لمن سي لمن يي صلى ما sai shi ma yayi sallama amma shi bai sami raka'a biyu ba to ya zai ya gyara sallan sa ma'ana yayi sallama bayan sallaman liman anan an yi sabani saboda ka'idan wasahul ma'mumi ya'khudhuhu al-imamu dinna wasai suka tafi akan cewa wannan sahun wannan kuskuren da ya liman ya dauke masa wasai suka ce a'a kuskuren da mamu ke yi liman ya dauke shine kuskuren da mamu yayi liman na cikin sallah amma lokacin da liman ya riga ya fita daga sallah ai kuma yanzu ba maganan ya dauke ma mamun sa wata kuma kuskure saboda haka zai yi sujada ba'd in yi sallama so mas'ala ce an sami sabani zuwa mazhaba biyu wasu sun tafi akan duk kuskuren da ya tunda dai shi mamu ne ko da bayan sallamar limamin sa ne to shikenan liman ya dauke masa wasu kuma suka ce a'a sai dai kuskuren da yayi lokacin da liman ke cikin sallah kamar misali liman na cikin sallah sai mamu yayi wani kuskure misali yana cikin bil liman ya liman ya taso ya zauna shi she bai zauna ba sai ya miki sai ya ga ashe liman ya zauna sai ya dawo anan ba zai ce zai sujada ba adi ba sahul ma'mum ya khudhuhu al-imam anan liman ya dauke mashi wannan kuskuren amma kuskuren da yayi bayan liman ya fita daga sallah suna ganin cewa nashi ne wannan ba na liman ba sujada ba'di bayan yayi sallama sai dai ya tambaya dan a ƙara tuna ma ƴan uwa yanda za a dawo da shi shine zai yi sujada ba'di bayan yayi sallama Allah sarki wannan yana tambayan sunayen da mutum mai zafin rai zai watan wani addu'a ne mutum mai zafin rai zai rika yi domin ya sami saukin wannan zafin ran nashi to manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi umarni da karanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lokacin da mutum ya shiga cikin damuwa yawaita karanta wannan haka kuma yawaita istighfari sannan kuma akwai wasu sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da wasu addu'o'i da suke da amfani a har da wasu nau'o'in abinci ma bayan Allah za su ce mutum yana zafin rai ya rika cin abu kaza ko ya rika shan abu kaza yana taimakawa wajen haffafa wannan zafin ran nashi wannan yana tambaya menene hukuncin lauya a musulunci kasancewar ba da shari'ar ubangiji suke aiki ba tambaya biyu ne matsayin lauya a musulunci shi kanshi a matsayin sa na lauya babu laifi shine sun ce wai inda suka samu cewa babu laifi wa in kana alladhi alayhi alhaqqu safihan aw da'ifan aw la yastati'u an yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil adli to wannan aw la yastati'u an yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil adli to ma'ana safihan aw da'ifan in ya zama shi wani wawo sahuhu ne ko da'ifan yana da rauni bai da baiwa da sanin hujjoji da sanin abin da zai fada kaga da'ifan kenan aw la yastati'u an yumilla huwa to falyumlil waliyuhu ya dauki wani waliyin sa sai ya zama ya wakilce shi a cikin wannan suka ce daga suka samu asalin cewon lauya ya halata amma ba lauyan da ake ba lauyan da ake yanzu a lauye ma gaskiya zuwa ƙarya a kodi yau sauran su ka kare client ka a cikin kuna hali da yake ba wani abu ne wanda yake za mu sake shi haka nan ba abu ne wanda muna buƙatan idan mutum ya zama yana aika haka to yayi laifi amma idan mutum ya zama yana tsayawa tare da gaskiya ko a'a ka neman mai laifi suke shi ma da addini ya yarda da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya ce ya rasulullahi na yi na manzo Allah ya waiga ai kaga neman mu mai laifi sauki ne ya kara ya rasulullahi na izina a tsarkake ni ya waiga can yace ya izina yace a'a kila dai ka dan shafa ni yace a'a zina yace a'a ko ka dan runguma ka shafa haka baka to kaga dukkanin neman mashi sauki ne da neman masa mafita dan haka ba laifi bane a neman ma mai laifi sauki amma a maida mai rai gaskiya mai gaskiya mai gaskiya mara gaskiya wannan babban laifi ne shine zuwur Allah ya kare mu a ba da shari'ar Allah sai aiki ba wannan shi kuma mas'ala ce idan a mas'alolin da Allah subhanahu wataala ya aje shari'an da za a yi aiki da shi ne lallai wannan shari'an za a yi aiki da shi amma akwai mas'alolin da ma sakata anhu waf a da dama lamarin zamantakewan al'umma watan ka'idojin da mutane suke sa kansu bai saba da shari'an sun ce ba wannan mas'alar lokaci ya kwana zan so kuma ba a roda gobe ta zama mas'alar da mu fara da ita watan kuma a takeice watan shi watan shi da abin da muke cewa hukuncin Allah ba daga ciki ba haka bane ba daidai mafi yawa kila 70% fahimtan wani bawa ne daga hukunci fahimtan wani mutum ne daga maganan Allah amma hukuncin Allah bane ban so an fahimce ni ba wani mutum ne yayi ta da fahimta abin a haka daga cikin mamai amma ba shi ne hukuncin Allah hukuncin Allah Allahu a'lamu bi muradi amma wani mutum sai yayi ijtihadi sai ya ce ga abin da nasi yake nufi to ba san tauqi'i Allah ya ce ai lalle yaka Allah yake nufi zai wuce halattaccen zamani sai ya ga wannan abin yana da fadi ba sai muka dauka ko saboda sanin cewa menene ainihin hukuncin Allah abin da nasi qat'i thubut qat'i dilalati nasin da qat'i thubuti ne tsiyu dilala ne suka fadi amma duk abinda ba nasi ne qat'i thubuti ba bai ta wata hanya qat'iyya ba kaman qur'ani ko hadisi mutawatir bai ma'an shi bayanan ma da qat'iyya ba cewa ga yanan qarara ne mana baya karban tawili to ba za ka ce hukuncin Allah ba illa dai kawai gurgudan fahimtar mu da hukuncin Allah abinda mu fata to yawan akam irin wani sai aka suma har yanzu kokarin mutane ne da kai daga cikin nasi amma ba wai shine ainihin hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala ko bin da Allah ta'ala yake ne da nasi ba wannan dai kuma zan abu da insha Allah an sa lokaci zamu fassale shi domin wannan mas'alar ina ganin ita ma zamu sa ta cikin mas'alolin da zamu tattauna su karshen ba inna Allah don ta cikin abubun da sa rigingimu da cikin al'umma suna dauka wani abu suna ganin kaman cewa suke kai shine maganan Allah ko shi maganan manzon Allah alali kawai wani bawan Allah ne daga ganin Allah ko ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sallu ala nabiyyik اللهم صل على نبينا محمد ربنا ولا مضل نسما لاوليائك وحرب العدن بحبك من احب ونعدي بعداوتك من خلق اللهم اجعل لنا وانا نيجيريا امنا نساء رخاء وسائر اوطان المسلمين اللهم اسكت علينا يا رب امين اللهم بعد عن الزلزال والفتن واصل المنقلب يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في الليل الاعلى يوم الدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين